This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duka jamhuriyar Niger. Masu sha'awar jin mu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma daga nan Washington DC tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a daidai wannan lokaci.
Wa'ancan sun zauna sun samu tsawon lokaci ba a samu biyan bukata ba. Yalla Allah su ne, yalla Allah shawara da suke bayarwa ba ita ake karɓa ba, yalla Allah abubuwa da yawa ne. To yanzu sauyi ya zo, to kamata yayi kuma a ga wannan kamulu da yansu me za su yi.
General Abdulrazak Umar mai ritaya kan nadin sabbin hafsoshin sojan Najeriya. Adifa na kasar Niger al'amura sun fara lafawa bayan yunkurin harin da Boko Haram ta kai yankin jiya. Aliyu Mustafa Sokoto na tafi da shirin labarin wasanni. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami daukacin manyan hafsoshin sojojin kasar a wani mataki da ake dangantawa da yunkurin sauya salon yadda Najeriya ke yaki da mayakan Boko Haram. A yau Litinin, shugaban na Najeriya ya sallami shugabannin rundunar sojin kasa da na sama da na ruwa tare da shugaban sashen leƙen asiri da kuma mai ba shi shawara a harkar tsaro. Cire babban hafsan sojin kasar abu ne da aka dade ana tsammani, wanda kuma shine babban sauyi da yayi tun bayan ya dare karagar mulki. Wannan garan bawul a fannin tsaron kasar na zuwa ne kwana guda bayan da rahotanni suka ce mayakan na Boko Haram sun tada wani bom a jiya Lahadi da ya kashe mutane 11 a yankin Protocol na Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya. A kuma yau Litinin ne rundunar 'yan sandan kasar suka tabbatar da mutuwar mutane 40 waɗanda mayakan suka kashe a ranakun Juma'a da Asabar da suka gabata a wani ƙauye da ke jihar Borno.
A yau Litinin, farashin hannayen jari a kasuwannin hada-hadarar kuɗaɗe na duniya suka tashi bayan da ƙasar Girka da ƙawayenta na nahiyar Turai suka cimma matsayar ceto tattalin arzikin Girkan a karo na uku. Farashin hannayen jari a Amurka ya tashi da kashi ɗaya ko kuma sama da haka a yinin yau, yayin da a kasuwannin nahiyar Turai da Asiya farashin hannayen jarin suka tashi da ƙarin kashi ɗaya ko kuma biyu. Shugabannin hada-hadar hannayen jari sun yaba da wannan daidaiton da aka samu tsakanin hukumomin ƙasar Girkan da ke Athens da ƙasashe 19 na Turai da ke amfani da kuɗaɗen bai ɗaya na euro. Ko da yake sun yi kira ga Prime Minister Girkan Alexis Tsipras da ya kawo ƙarshen barazanar durƙushewar tattalin arziki da Girkan ke fuskanta, hukumar ba da lamuni ta duniya wato IMF ta ce za ta yi aiki kafada da Girkan domin ganin an saka ƙasar kar hanya da ta dace.
Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, ƙasar Iraq ta sanar da shirin ƙaddamar da harhare domin ƙwato lardin Anbar da ya fada hannun mayakan ISIS waɗanda suka karɓe wurare da dama ciki har da biranen Ramadi da Fallujah. Sanarwar wacce aka yi ta kafar talabijin ta nuna cewa dakarun Iraki da mayakan Shi'a da na Sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin. Gwamnatin Iraki ta fi mai da hankali ne kan ƙwato garin na Anbar tun bayan da aka ƙwace garin Ramadi, lamarin da ya janyo kakkausan suka ga dakarun ƙasar, musamman ma kan yadda suke tunkaran mayakan. Birnin na Ramadi na da tazarar kilomita 125 daga Bagadaza, babban birnin ƙasar, inda wasu harare suka yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutane 29 suka kuma raunata wasu 80 a jiya Lahadi.
Hukumomi a ƙasar Mexico suna tsare da wasu ma'aikatan gidan yari su 18 domin zarginsu da hannu a tserewar gawurtaccen mai safarar miyagun ƙwayoyin nan Joaquin El Chapo Guzman. Bayanai kuma na nuna cewa an jingina tashin jirage a Toluco saboda kusancin tashar da gidan yarin. Wannan shine karo na biyu cikin shekaru 14 da Guzman ke tserewa daga gidan yari mai tsatsauran matakan tsaro. A jiya Lahadi, jami'an tsaron kasar suka bayyana cewa lokaci na ƙarshe da aka ga Guzman shine yayin da yake wanka a gidan yarin mai suna Altiplano. Shi dai Guzman ya kasance yana jagorantar wata ƙungiya mai suna Sinaloa wacce ta shahara wajen safarar muggan ƙwayoyi ta ƙarƙashin ƙasa akan iyakokin Amurka da kuma Mexico.
VOA.
labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira ga sabbin hafsoshin da ya nada yau su taimake shi wajen sake farfado da martabar sojojin Najeriya. Da yake jawabi ga sabbin hafsoshin jim kadan bayan an bada sanarwar nada su, shugaban ya ce dukkan su an zabe su ne bisa cancanta. Ya ci gaba da cewa ayyukan ku a baya su suka ba ku wannan mukamai. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa in banda hafsan sojin kasar Manjo General Burtai wanda na hada da shi na wuri dan gajeren lokaci lokaci ne na kai ziyara kasar Chadi, babu wanda na sani a cikin ku. Kan wannan nade da din ne kuwa wakilinmu dake Abuja wanda ke kula da fadar shugaban kasar Umar Faruk Musa ya tambaye General Abdulrazak Umar mai ritaya muhimmancin daukan wannan mataki a daidai wannan lokaci.
Duk lokacin da mutum ya zo gaban aiki ya fuskanci me a gaban sa, ya san ina ya nufa kuma menene kudurin sa, kamata ya je ya nemo wanda za su taya shi wannan abu, mutanen da zai danka ma wannan abu, ya je ya zaton za su samu biyan bukata hankali kwance. So daman tintin mutane ai suna cewa kamata yayi a kori wadancin tintin farkon azan, to amma da yake abin na natsuwa ne ba na garagara bane, abu ne kuma na hankali, ba na a samu wasu jama'a a faranta musu ba, abu ne na aiki na tsakani ga Allah. Ya zamanto tilas a yi nazari, ba a munana za a yi abugi kirji ba dare ɗaya don ana da mulki a ce za a yi kaza. Da ana zaton wa'annan da aka sa na farko dai wanda ya saka su ƴancin wanda aka cire, daban yake da wannan wanda ya cire su na farko kenan, manufarsa daban, inda ya nufa daban, ƙidarsa daban. Na biyu, wa'ancan sun zauna sun samu tsawon lokaci ba a samu biyan bukata ba. Yala Allah su ne, yala Allah shawara da suke bayarwa ba ita ake karɓa ba, yala Allah abubuwa da yawa ne. To yanzu sauyi ya zo, to kamata ya yi kuma a ga wannan kamulu da yansu mai za su yi. Amma wannan abu ne wanda yake mutane da mantintini suke zatonsa sai yanzu ya faru.
To lokacin da aka daga zaɓe a Najeriya aka samu dan haske cewar an ci karfin yan kungiyar ta Boko Haram har an kwato dukkan kananan hukumomi da ke karkashin su, amma a lokacin ana danganta nasarar da cewa an yi amfani da sojojin haya ne, kana ganin idan har yanzu ba a ci gaba da amfani da sojojin hayan nan ba, wannan rukunin na jami'an tsaro ko dakarun da shugabancin da aka samu sabo zai iya kai gaci?
Ai ba wanda zai ce maka ya baka shawara cewa ka je ka dauko wani wanda ba naka ba, wanda yake shi kawai dan ganima ne, dan maula ne, dan asamu ne, kace shi ne zaka tsora masa nauyin abu muhimmi irin wannan wanda ya shafi darajar kasa da mutuncinta. Wannan ba wanda zai faɗa a cikin yasu din ko kuma a cikin yamu ƴan Najeriya, ba a rasa wanda suke da sani da hazaka da kuma iya aikin da za cimma nasara ba, ba za a rasa ba, sai dai samun su binciko su shine kuma wani abu daban. Amma duk wanda ya ce maka a je a kirawo ƴan sojojin haya, gaskiya wannan ba magana bace.
General Abdulrazak Umar kenan daya da cikin tsohon general general na soja a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da sanarwar nada waɗansu sababbin shugabannin sojoji na Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Ina kamuna aikin soja haji san kwairo, ina koran aikin soja haji san kwairo, in san shigo cikin.
Daga Niger kuma mun samu labarin cewa al'amura sun fara lafawa bayan harin da ƴan Boko Haram suka kai kan garin wato Difan jiya Lahadi, amma aka fatattake su aka kashe su, harin bai samu nasara ba. Abdulaziz Adili Toro ya zanta da mazaunin yankin Alhaji Aziz wanda ya tabbatar masa da cewa komai ya fara lafawa, kuma ƴan gari suna bayo jaman tsaro haɗin kai.
Wallahi yanzu zancen da nake ma kaga nan ba na wa da camun kafa da ni, kowa yana wallahi bako in zo ba san shi ba koran shaki, wallahi tsoron shaki bako dai tsoron shaki, kuma su ma sojawan bisa billahi ana son a hada kai da su a ce musu to da abu kaza
kamar yanzu haka da dare akwai sojawan jami'an tsaro na suna yawo cikin garin Difa suna kula da duk da harakoki.
Akwai suna bakin kokarin sato sai za su baka, wallahi akwai sojin ganya suna bakin kokarin shi, wallahi tallahi
ga alamun suna da kayan aiki,
wallahi suna da kayan aiki sosai da abin yake, wallahi bakin gurgurdo dai bundi ga dai wannan dai annasoji a kafa ka ganshi, a saman mota ka ganshi, a tsaye ka ganshi, a san kai dai alhamdulillah.
To ganin ka ya za a babbance wa'ancan ɗan Boko Haram masu tohon soja da wannan soja na Niger.
Soja ai soji dake shi aikin shi ne mai wayo ne. Wa'annan da ya kashe da ya sa su cikin mota ya bi gari gari angwangu ake gwada su. Mun ga bambancin su tsakanin su da mu ɗan gari kuma da sojojin mu na garin Niger. Ke wata kama gare su daban.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogon muna cewa 5 saura minti kusan 19 ga Ali Mustafa Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin ne za ku ji cewa hukumar kwallon kafar Najeriya ta yi tayin nada Sunday Olisi a matsayin sabon kocin Super Eagles. To amma suna jin da ƙarin ya dace.
Bai je coaching school ko guda ba. Ba don kai kwallo shine kawai zai sa ka zo ka ce kana ai coaching mutane ba. Coach daban, dan kwallo daban, mai buga kwallo daban.
Yan wasan kwallon kafa na jihar Taraba kuma sun fara wata zanga-zanga. Ko me ya zafi?
Saboda rashin biyan su albashin watanni fiye da 10.
Serena Williams da kuma Novak Djokovic sun kwashe lambobin girma na kwallon tebur wato tennis. To jama'a barkanku da wannan lokaci, mun ji dadi da kuka samu cafu shirin. Hukumar kwallon kafar Najeriya wato NFF ta yi tayin cewa za ta nada tsohon captain na Super Eagles na Najeriya Sunday Elise a matsayin sabon coachin su wannan kungiyar ta Super Eagles din. Sunday Olise dai yanzu shekarunsa na haihuwa 40 ne kuma tsohon captain ne na ita kungiyar kwallon kafa ta Najeriya kamar yadda muka faɗa. Kuma ana jin nan da ƴan kwanaki kalilan za a tabbatar da nadi nashi domin ya mai gurbin Stephen Keshi wanda kun san aka kore shi ranar Asabar din da ta gabata domin an ji kyasi cewa yana neman aikin zama kocin kasar Cote d'Ivoire yayin da yake rike da wannan makami a Najeriya. Shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya to Amaji Pinnick an ce ya hadu da shi Olisi din ranar Talata da ta gabata kuma shi shugaban ya faɗa cewa sun kusa su daddalin magana din. Haka zalika shi ma Felix Anyasi Ago wanda shine shugaban committee fasahu na kungiya din ta Najeriya ya ce Olisi yana da masaniya da kuma ilimin gudanar da wannan aiki din. Shi dai Olisi tsohon dan kwallo ne da ya yi wasanni a kasashen duniya daban-daban da suka hada da Netherlands wato Holland kenan da Italia da Germany da kuma Belgium. Kuma musamman shi kanshi kamar da muka ce tsohon dan kwallon Najeriya ne kuma yana cikin wanda ma ƴan kwallon da suka taimaka wa Najeriya din ta lashe kofin Cup of Nations na kalubalen ka na Afirka ne shekarar 1994 da kuma kofin Olympic da ta ciyo shekaru biyu bayan sa wato a shekarar 1996 kenan. Ha kuma yana cikin ƴan kwallon da suka buga wa Najeriya a kwallon kafa ta duniya ta shekarar 1994 da kuma da 98 kuma shine ma ya sa wa Najeriya kwallon da ya sa ta samu nasara inda ta girgiza Spain da ci 3-2 a wannan wasan da aka yi na wancan lokaci din. To tun bayan da ya bar kwallo shi Sunday Olisi din ya je yana aikin zaman mai sharhi ko kuma wanda yake ba da shawarwari game da harkokin kwallon kafa ko musamman ya zama ma dan committee fasahu na ita hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. To amma duk da wannan bayanin da ake bayarwa akwai wanda suke jin cewa baya da isasshen masaniya game da harkar coach domin in bayan wata ƴan karamar kungiyar kwallon kafa ta kasar Belgium wacce ake kiranta Verveto wacce ya coachin ta a shekarar wato tsakanin shekarar 2008 zuwa 2009 ba wani aiki da yi amma dai an san yana da lasisin ya yi coach din na hukumar kwallon kafa Turai ta UEFA. To ɗaya daga cikin mutanen da ke suka lamirin nada Olise a matsayin coach shine tsohon coachin Najeriya to Clemens Westerhoff wanda ya ce idan hukumar kwallon kafar Najeriya ta nada Olise za ta yi babban kuskuren da ba ta taba yin irin sa ba domin shi a cewar shi Olise baya da masaniyar wato da kuma irin samun kamulu da yin ita wannan babbar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles da har zai iya nasarar jagorancin ta. To wakilin ma a Sokoto Murtala Faruk Husaina ya ji mana ƙarin martani daga masu shawar kwallo game da wannan nadin.
To sunana Yusuf Ahmad. To ni ina ganin Malam Faruk shi yasa mahi yawanci ba ma kan samu ci gaba kamar in ce dai African countries gaba ɗaya. Muna da matsala ta kabilanci ko kuma ta addini ko ta yabon sani ba. Ka san ga harkar kwallo ta duniya yanzu babu kabilanci babu addini. In ka iya ka iya in baka iya baka iya ba to amma kamar mu na Africa in fact ma kamar dai yanzu canjin gada an kai na kawo Sunday Olisi
an ka cire Stephen Keshi ni a wuri na ka san kowa da nashi ra'ayi a wuri na ni gaskiya ne sai naga canjin bai ba saboda in ka tsaya ka binci ka san da Ulice Sunday Ulice ina tahi akwai abubuwan da ya kamata muna dubawa me ya kawo mana dona matsala lokacin da ya dauki Argentina zuwa World Cup bai je coaching school ko guda ba ba don kai kwallo shine kawai ya sa ka zo ka ce kai kana ai coaching mutane ba coach daban dan kwallo daban mai buga kwallo daban
sunana Abubakar Aliyu a gaskiya Sunday Ulice na iya dokar dawainiyar Super Eagles a Nigeria saboda ko babu komai na da experience ya kuma tsohon dan kwallo ne ya san duk irin abubuwan da ya kamata a ce yayi domin ya gano bakin zaren harkar kwallon kafa a Nigeria
to ba ka ganin kaman bai taba halarta irin wasu manya-manyan kwasa-kwasai na horar da yan wasa ba makamanci haka kuma
duk da haka na ai su hukumar kwallon kafa ta Nigeria NFA da suka dauko nauyi suka bashi sun san zai iya shi su suka bashi
sunana Buhari Usman to na farko dai idan aka yi la'akari da yadda yanayin kwallon kafa ka taya a Nigeria gaskiya Sunday Ulice ba zai iya aikin nan na kocin ba kamar yadda Stephen Keshi yayi
to ga sheka Murtala to daga can Sokoto bari mu cilla zuwa jihar Taraba inda wakilin mu daya dake can Ibrahim Abdul Aziz yake ga mana batun yajin aiki ko kuma zanga zanga da yan kwallon wannan jihar din suke yi
daukacin yan kungiyar kwallon kafa na jihar ne wato Taraba Football Club suka gudanar da zanga zanga lumanar saboda rashin biyan su albashin watanni fiye da 10 yan kwallon sun gudanar da zanga zangal ne a harabar shiga gidan gwamnatin jihar to amma sun gamu da tujjan jami'an tsaron dake gadin gidan wanda ko suka hana su shiga yayin da zanga-zanga ƴan wasan sun ma kuka ne da cewa yau fiye da watanni 10 kenan rabon da a biya su albashi ɗaya daga cikin kwallon ma ya ce sun fi gudanar da wannan zanga-zanga ce domin janyo hankalin gwamnatin jihar game da matsalolin da suke fuskanta a yanzu
ya kamar yadda kake ji nake waya da kai yanzu haka kungiyar kwallon kafa na yanzu Taraba ne muke bakin gwamnati house sabbin da watanni yanzu haka yadda nake magana kai ne wanda ɗan kungiyar kwallon bakin gwamnati house sun samu
bayan zaman dushin da ƴan wasan suka yi na tsawon awanni ne sakataren gwamnatin jihar Mr. Anthony Jellison ya zo ma ya karbi takardar koke da ƴan wasan suka rubuta gwamnatin jihar da cewa nan ba da jimawa ba za a share musu hawayen su sai dai kuma yanzu yanzu kungiyar kwallon kafar jihar tana daga cikin kungiyoyin da ke sahun baya a jadawalin gasar rukunin premier na kasa ko da yake a nasa bangaren general manager club din Abubakar Abdullahi Babale yace fa suna nasu kokarin ko da yake ya bayyana mamakin sa da yadda ƴan club din su gudanar da wannan zanga zangar lumanar
wannan maganan albashi a Najeriya ba za mu babu bane jihohi ne sun arziki haka hali da suka shiga wanda ya kai ga tsawon ba musu dauki ba ga dawo wannan zamanin mu ba bare bane wannan matsalar din
kamar me kokari ake na ganin kan cewa a wadannan ƴan kwallo an biya su hakokin su na wannan watanni
to kaga an ka lura ko ana ka gama zabe shi kuma ma kaga ya wuce wata ɗaya da ƴan kwanaki ba kun kujeran mulki komishinoni babu abin nan abu dai ana kokarta da ya kai wannan matsayi wata kace dai bayanai isa mai cewa an same shi kuma ya bada ayi alƙawarin cewa zai dubi matsalar su amma dai kaga su da shi hakuri irin nasu manyan manyan dai mutan
fata dai shine Allah sa ƴan wasan su samu albashin su ko sa samu su tabuka a kakar wasan banan Ibrahim Abdulaziz daga Yola a Najeriya
ba gaishe ka Ibrahim babban sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya ya ce akwai darussa da yawa da ya kamata kasashen Afirka su koya daga nasarar da Amurka ta samu a makon da ya gabata inda ta ci Japan 5-2 kuma ƙarshenta ta zo ta kwashe wato kofin duniya na kwallon mata to a kan wannan ne muka zanta da shi Dr. Muhammad Sanusi
to abinda dai abin ya nuna shine su a Amerika wato har yanzu dai suna cikin ungiyar kwallon kafa ta duniya ta mata wadda ke da tasiri in ka diba ka ga wasu su da ungiyar kwallon kafa ta Najeriya inda suka tashi ɗaya ba da nema tsakanin su da kwallon kafa ta Najeriya zaka ce kuma kwallon kafa ta mata ta Najeriya ta ma ta fara farfadowa sai dai abu ne kawai an zo da shi cikin rashin sa'a
Najeriya da Cote d'Ivoire da kamar su suka wakilci Afirka a cikin wannan kwallon amma dukansu ba da ta yi nisa kuna gani na kamata a gyara
a kwarai da gaske abin ya bata mana da kwarai da gaske ba mu ji dan abin da ya faru ba har dai mu nan Najeriya da yake muna da tumai muna tsammanin da cewa wannan tim din zai yi abin kwarai to yanzu dai an dawo kuma an shirya ana abin da ake cewa going back to drawing board don Allah ya so za mu yi kokari mu ga da cewa an bibi technical reporting da aka samu daga nan tamu da kuma analysis na ita ma comprehension ita kanta don a yi gyara.
To Dr. Muhammad Sanusi kenan babban magatakardan hukumar kwallon kafa ta Najeriya. To bari mu kammala da labarin kwallon tebur wato tennis ta duniya wanda ya shafi shahararrun taurarin wannan kwallon wato Serena Williams wacce mace ce da kuma Novak Djokovic wanda shine namijin. To ita dai Serena ta yi abin tarihi domin ta ci kofinta na Wimbledon na 6 a wasan da ta yi a ranar Asabar din da ta wuce wanda kuma yasa take dab da yin abin tarihin da ba wanda ta taba yi shi a wannan harka ta kwallon tennis ko kuma kwallon table din. Serena Williams a shekaru 33 da haihuwa ne a ranar Asabar din ta samu nasara ne akan Gabine Muguruza ta kasar Spain wacce a wasanni zagaye biyu da suka yi ta shata da ci 6-4 wanda yasa wannan ya baiwa ta Serena damar ta samu cin Grand Slam nata na hudu kenan wanda idan ka hada da wanda ta ci bara na Amurka da wanda ta ci na kasar Australia da kuma wanda ta taba ci na Faransa din zaka ga sun tashi zuwa guda hudu. Wannan ba shine karo na farko da Serena ta yi irin wannan gagarumar nasara ba, ta taba yin irin haka a tsakanin shekarar 2002 zuwa 2003. To shi kuma Novak Djokovic shi ma ya samu gagarumar nasarar da ba ta ma samun cewa ko da manyan ƴan kwallon da suka yi yayin su kafin shi ba ma kafin a haife shi, mutane irin su Ivan Lendl, su Jimmy Connors, su Andre Agassi, su John McEnroe ko kuma Boris Becker ba su yi shi ba. Shi dai Novak Djokovic wanda dan kasar Serbia ne ya samu nasarar lashe kofinsa na Wimbledon a karo na 9 a ranar Lahadin jiya kenan bayan da ya samu nasara akan Roger Federer kan ci 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 akan shi Roger din. Yanzu idan ka hada hancin dukkan kofunan da shi Novak Djokovic yake da su zaka ga cewa yana da kofunan Wimbledon guda 3, yana da kofunan kasar Australia guda 5, sannan kuma yana da na Amerika guda 1. To jama'a, da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan Litinin sai watan Allah ya kai mu. A madadin wakilanmu wato Murtala Faruku Sanyina da Ibrahim Abdulaziz da suka tarbata a yau, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
To madalla ga tasirin azumi kafin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Junaidu Mai Shayi, bakin kasuwar shanu Ibadan Akinyele.
Menene tasirin wannan watan azumi a wurinka?
To alhamdulillah, saboda haka wannan wata magana a kansa mu ƙanana almajirai ta wuce mu, saboda haka dukkan musulmin duniya ya sani wannan wata wata ne mai girma. Me za mu kira musulmin duniya su ji tsoron Allah akan wannan wata, wanda ya san duk yana da wani mugun aiki da yake yi cikin wannan wata ya roki Allah, Allah ya raba shi da wannan miyagun ayyuka. Wanda yake aikata alkhairi kuma Allah ya bashi ikon ƙara aikata alkhairi cikin wannan wata.
Yanzu kuma sashen muryar Amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka. Amurka da Brazil sun jima sosai suna da dangantaka mai ƙarfin gaske. Ƙasashen biyu na da ra'ayi da burori iri guda akan al'amura da dama. A misali, dukkan ƙasashen sun duƙufa wajen faɗaɗa tattalin arziki da ci gaba da inganta zaman lafiya na ƙasa da ƙasa. Da tsaro da girmama ƴancin ɗan adam da taimakon mabuƙata ba cikin Amurka da Brazil kaɗai ba, duk da sauran duniya. Wannan gaskiya ce musamman a ƙasashen da ke fuskantar matsananciyar yunwa. Shekaru 20 da suka gabata, Mozambique ta farfado daga shekaru 16 na yaƙin basasar da ya ruguza arzikin ƙasar. Zaman lafiya da kwanciyar hankalin da aka samu tun wannan lokacin ya kawo gagarumin ci gaba ciki har da bunƙasar tattalin arziki. Amma duk da haka, Mozambique ƙasa ce da ke yawaita fuskantar bala'o'i irin su fari da ambaliyar ruwa waɗanda suke lalata harkokin noma da ɗaukacin tattalin arzikin ƙasar. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sa da yawa daga cikin yankunan karkara na ƙasar suke fama da baƙin talauci, yayin da kashi 64 cikin 100 na 'yan Mozambique ke cikin kasadar fuskantar ƙarancin abinci. A shekaru 4 da suka gabata, Hukumar Raya Ƙasashe Masu Tasowa ta Amurka USAID a takaice da Jami'ar Florida da Jami'ar Jihar Michigan
da hukumar haɗin kai da ƙasashen waje ta Brazil ko ABC a takeice da sauran hukumomin gwamnatin Brazil sun haɗa kai da gwamnatin Mozambique domin aiki wajen rage talauci da yunwa da ƙarancin abinci mai gina jiki a matsayin wani bangare na shirin ciyar da ƙasar a shirin gwamnatin Amurka mai yaki da matsalar ƙarancin abinci da kuma samar da abinci na duniya manufar ita ce taimakawa ƙasar Mozambique domin ta iya samar da ingantaccen abinci mai gina jiki kamar kayan lambu mai da hatsi haɗin gwiwar yana aiki tare da iyalai da kuma ƙananan manoma wajen ƙara yawan amfanin gonar da suke samu da kuma taimaka musu yadda za su iya kai amfanin nasu zuwa kasuwa shirin ya ƙarfafa cibiyar bincike akan ayyukan noma ta Mozambique wajen kula da ayyukan bincike samar da irin shukawa da kuma tsara yin amfani da ƙasar noma Ya kuma yi aiki domin inganta harkar sadarwa da kuma rarraba bayanai wanda ya hada da horas da malaman gona. Ƙwararru daga Brazil da abokansu na Amurka sun hada kai kud da ƴan Mozambique wajen samun waɗannan nasarori. An koyawa manoma sababbin dabarun kula da amfanin gona ciki har da sababbin fasahohin yin noman rani ba tare da lalata muhalli ba. Sun kuma koyi sabbin dabarun shuka iri mai iya jurewa ƙwari da cututtuka. Da kuma hanyoyin kula da amfanin gonar da aka samu ta yadda za a rage asara domin ƙara samun kuɗin shiga. Ranar 30 ga watan Yuni, lokacin da ke taro da shugabar Brazil, Dilma Rousseff, shugaba Barack Obama ya bayyana wasu ƙarin kuɗi dala Amurka miliyan 2 domin faɗaɗa dangantakar hukumar USAID da ta ABC wajen taimakawa Mozambique samar da abinci ga kowa. Ba wanda ya cancanci kwana da yunwa. Samar da abinci a duniya a wannan karni abu ne mai yiwuwa. Amurka da Brazil na aiki tare wajen cimma wannan burin sannu a hankali. Wannan shine shirin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda ya kawo mu ga shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
Ko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami daukacin manyan hafsoshin sojojin kasar a wani mataki da ake dangantawa da yunkurin sauya salon yadda Najeriya ke yaki da mayakan Boko Haram. A yau Litinin shugaban na Najeriya ya sallami shugabannin rundunar sojin kasa da na sama da na ruwa tare da shugabannin sashen leken asiri da kuma mai bashi shawara a fannin tsaro. A yau Litinin farashin hannayen jari a kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe na duniya suka tashi bayan da ƙasar Girka da ƙawayenta na nahiyar Turai suka cimma matsayar ceto tattalin arzikin Girkan a karo na uku. Farashin hannayen jarin Amurka ya tashi da kashi ɗaya ko kuma sama da haka a yinin yau, yayin da kasuwannin nahiyar Turai da Asiya farashin hannayen jarin suka tashi da ƙarin kashi ɗaya ko kuma biyu. Shugabannin hada-hadar hannayen jarin duniya sun yaba da wannan daidaito da aka samu tsakanin hukumomin Athens da ƙasashe 19. Na Turai da ke amfani da kuɗin bai ɗaya na Euro. A yau Litinin ƙasar Iraq ta sanar da shirin ƙaddamar da harhare domin ƙwato lardin Anbar da ya faɗa hannun mayakan ISIS waɗanda suka karɓe wurare da dama ciki har da biranen Ramadi da Fallujah. Sanarwar wacce aka fitar ta kafar talabijin ta nuna cewa dakarun Iraki da mayakan Shi'a da na Sunni na daga cikin sojojin haɗin gwiwa da ke kai farmakin.
To madalla a gaishe ka masu sauraro da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustafa kamin nan a madadin Mahmud Lalo da Julie Leather Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.